gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar Voice Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin matanar kinsu a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Amina Bahari aunice zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma 18 ga watan Agusta na shekarar 2023 filin namu na nishadin waƙoƙi ne. Wakilin sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu matasa mawaka masu tasowa. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin, za mu yi tattaki zuwa kanan Dabo inda wakilin sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa.
Kawai na dama an san tun ina da dami na sama ga gidan mu kuma ba su ga irin takura ga tawaye ne to ga ni da wani so samani kwa duk abin da nake so zan yi ba kada in yi limiti ni limitin kai na ki kan je in yi wani abin da yasa
to abokai kuma fa daga waje
ina ba gaskiya friends ina ba da wani problem da kowa ne saboda ni ina yin abu na ni kawai makaina
to tun daga fara waka wani irin alfanu ka samu
gaskiya abubuwa da yawa da yawa gaskiya saboda ko recognition kadai ma ya isa
recognition ka an ta samu award ne
awards kala-kala ba ya inda banda award kasi
wanne da wanne award nawa ne da nawa ne a bamu labari
gaskiya sana da yawa dan ina da big shoes ya amma ne award big shoes ya amma ne
award da yawa ai suna da adadi guda nawa
eh to let's see kaman guda 20 haka
guda 20
for now ma yeah
eh award ka misali na iya waka ko na iya kwalliya ko na menene
eh na best artist of the year best album maybe best song of the year yeah most influencer most popular artist yeah
most popular a jahar ka koko a Nigeria a arewa
eh to a jahar ta
to to are ra mana wa wata waka wace ce bakan dan ya ka waƙoƙin naka kare ra mana
to tawa ai bakan dan ya na ware ta ai baby come closer give me that your body baby come closer yeah baby come closer this your first wine baby come closer yeah all right da shi ke kyawa da kinki babu scratch ki da ki ai kun yi April money da ke we match ki kike sa wanke hannu na cikin miya ko me kike so zan siya I don't care in here wallahi with you I'm a boss I spend staring at your pretty face pretty than my links sabon aure and I
na budurwa kenan aka yi wa
yeah
budurwar da aka ce koko waka ce kawai aka yi ta
gaskiya waka ce bai
to banda ita fa a rira mana wata wacce aka san ka da ita
I just want to see my name on the billboard I just want to see the rolly on my wristwatch I just want to make my mama and my sister proud all these niggas now they yell mad at me the chairman hip hop you know I'm the man of me my flow incredible malang kade kajiade ni top 3 arewa artist wala kasada ni jari ni na mbwe fa academy ni my castle na mata fatality shigan kitana sauta manadamu sufundi yo mi wede kara sunkao beef na chinye ga plate na agabana let me just you by my life story watana na I was 7 when I saw was on the road
daddy
shit what ka taka naji ta kaman in gausa kake yi yeah think about 9 pure english na gausa ya danganta di
a to wani irin kalubale kuke fuskanta zaki ga mawaka na yan kudu su sukan samu tallafi daga manyan mawaka da suka yi gaba ya labarin naku yake
gaskiya na arewa daban ne gaskiya ana wahala sosai
wani irin
tallafin nan babu wanda zai invest in creation of music babu
manyan
ba kowa bane gaskiya ne kowa ta kan shi yake ba wanda yake wani bin kawai dan kana yin waka ce zai tallafa maka ko wani abu a cikin su ma wakan kenan ba wanda zai biyo ki
kuma ku din kuna dan yin hobbata kaman ku nemi manyan mawakan ku ga ku za su tallafa muku
eh to an dai da amma yanzu dai kowa yake kawai makayan shi
kai na ba ce collaboration kukan yi collaboration da mawakan yan kudu
eh gaskiya ko yanzu sabon album ina yana da collaboration ba ma iya Nigeria ba kai
ina da ina wanda Nigeria da wace kasa da wace kasa
Canada sai Spain sai Atlanta sai UK sai India
kace kai dai ka baza komarka da nisa
wallahi to yanzu dai sabon album din da nake wakin akai kina international
to menene burinka a harka ta waka
gaskiya buri na shine kawai ngana kai wani level wanda ba ko wani mawaki ya kai ba level din da nake so am kai like is different because imagination ne daban
to idan ka gama karatu za a yi aiki ne na gwamnati ko ko ba za a yi ba
gaskiya to ni dai self employed
kai dai ne
gwamnati dai ba lalle ba ba I'm not sure dai ni a business man so ba
oh banda ba kana wata sana'ar kenan
yeah ina da sana'o'i kala kala
wannan irin sana'o'i
That's why I can change my 247 IQ.
Oh, 247 IQ. Wow, to a go for my IQ. Wow, to a
go for my IQ.
So, what's the name of
the IQ? So, King, in a said, I want to see, like, in another page, on Instagram, San Nankoma, it will think Kuna Haka, Mana Tinkuna, San Namana, the restaurant. Yeah.
Dik kai kada bu jima yawa ba?
Ah, ba shi yawa ai. Ai ta zuwa kala.
Kenan ita wakar ma ba ita ce sana'a kwaya ɗaya da kan rike ba.
Gaskiya ba ita bane kadai.
To akwai yuwuwar zan gaba za ka rike ita kadai ko ku haka dai za ka tafi yanda kake sana'o'i da dama.
Ai, to wannan dai abu wanda wani plans a lot of now saboda yanzu na so sai da kaina tukunna focusing ga shirin mu wakan ba wai ana yin shi bai yar abada bane ko wani abu
kina akwai lokacin da zaka yi na waka
yeah na da na samu dan kaina dan
to a kashe ne za a ce masoya
gaskiya to ina godiya da support na godiya matuƙa sosai sannan kuma ina ga shi da su.
To ma da
gaba da hakuri da mu.
To ma da lamu na godiya.
Muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga baraka ta sake dawowa da bakon mu na gaba.
To shirin mu na nishadi bakonci wa muka samu yau.
Kun samu bakoncin Abdulsamad Salisu wanda aka fi sani da Mataza Kufar Riga a harkan industry.
To me ka ce kana waka wace irin waka kake yi?
Ni ina wakoki kala daban-daban yace Ubangiji ya hore mini baiwa. Ina wakan hip hop, ina nanaye, ina kasida.
Ina zo. Yawa, me yaji hankalin ka ka fara waka? Ka ce kana hip hop, me yaji hankalin ka fara waka hip hop?
So, abinda yaji hankali na abu daya biyu zuwa uku ne. Abinda yaji hankali na the first shine abinda zaka isar da sako ta hanyar da mutane suka fi daukan sako dandanan shine ta harkan sauraron tunanin wani sin tunanin wani so kafin mutane yanzu su ji wa'azi mafi yawanci mutum ya ji waka so wannan tasa nayi choice din in fara harkan waka
muna batun shekara nawa
eh muna batun a yanzu
da ka fara waka ba
eh na fara waka na shekara 2010
shekara
10 kenan yawa shekara 10 sha shekara 10 kenan okay 13 ya
to banda waka akwai wata sana'a da kake yi
eh banda waka ni kafinta ne na koyi kafinta Abuja sanan nayi koya nazo na karasa training a Gandon Albasa Zurod akwai wani ogana Ogatopic ana ce masa Topic Bayarbe ne so harkan kafinta kayan daki gado kujeru duk abin da kika sani na daki ina yin harkar sa a yanzu nan ko office harkan office ina yin sa so
banda yau wannan sai kuma me kake yi
sai ina sana'an adidaita sahu sai babban sana'a na dama shine harkan waka sai harkan kayan daki furniture
to ba shi da maka yawa ba wannan sana'o'in ba kai hada ba ba shi
wata ba
ga kuda chapter da yan wari ba
a kin san ita yanayin lamarin rayuwa yanzu an shiga wani hali sai ka je can shine duk inda kaga in can ya kulle ma sai kaga Allah ya buda ma can in can ya kulle ma sai kaga Allah ya buda ma can shi yasa na
idan ka samu kudi a harkar kayan daki da kake yi
ina zuwa
ke barin waka kenan
a ina samu kudi da harkan kayan daki na ma da su nake amfani ina zuwa in fitar da waka ta in je in buga waka so duk da ke san ana yi mana wani irin kallo mu mawaka gaskiya
wani irin kallo
ana mana zaki ga ai ma kallon kai dan iska ne ko kai haka dai ko da mace ce ta shiga harkan waka za a yi mata wannan kallon ita ko yar iska ce kuma alhalin ba haka bane inda zaki bin kice kijiyarce take ko harkan film duk zaki ga ana mana kallon in iska kuma mafi yawanci gaskiya ba haka bane a zahirin gaskiya duk da ba a rasa ba masu yi amma magana ta zahirin gaskiya yawanci ba haka bane gaskiya kowa yana da sana'an da yake yi wanda tana kawo masa kuɗi sannan yayi amfani da wannan kuɗin ya je ya fitar da su yayi amfani wajen yin wannan aikin nasa yawa
ko yawanci idan na tattauna da mawaka kowanne zaka ga da irin matsalar da take yake fuskanta wani zai ce a gida da aka ji zai fara waka iyaye ba su yadda ba ko abokanai shin ya labarin kai
a labari na yace yake ani gaskiya da farko ni ma na samu wannan damuwa amma farko ina harkan rawa ne the test a kauyen mu na can matazu ku farga kenan so da na fara da wannan kuma mahaifiyana ba ta nuna min fushi ko bacin rai ba kuma na ci gaba na dora da harkan waka so da nanzo ina wajen yaya na shine ma muka dan samu damuwa da shi ya nuna min baya so amma sai na bari na bar yin sana'ar sai dai akai a boye to sai wata rana muna yi wa Buhari waka sai aboki na ya kira ni a waya a lokacin yana tambayar sunan wa zai sa a katsina na ba shi sunan Aminu Bello Masari da sunan Usaini Adamu Karaduwa saboda shi ubana ne shi Usaini Adamu ta bangaren sa wakan za ta tafi ta je har wajen Buhari so a wannan lokacin ne yaya na ya tabbatar da nayi nisa a cikin sabga so amma daga karshe da yayin mun fada sai na jajiki na nuna masa bana yi kuma alhalin jama'a sukan kira ni a ban wakan biki ko harkan wakan birthday ko wakan suna so na kan yi wannan akwai randa na taba shiga takura aka kira ni da abokina da yake dan ziga shi aka kira mu muna cikin yanayi ba kudi aka kira mu muka je tun a wannan lokacin ma na kashe mana 1,500 daga cikin kadan daga cikin kudin da nayi wannan aikin waka sannan yayi fa fahimci shi wannan abokin ya fara fahimta cewa ashe ba kudi na nake sawa ba kenan ba kudin kuma wani nake dauka ina wannan harkar da shi ba ga ta yace kudaden suke zo min shi a wannan abokina saboda ban taba masa magana ba amma yakan kai zagaye ya kai ziga wajen yayana
so da wace waka aka
sanka akwai mafi yawanci akwai wakoki na akwai zara akwai kuma fatima
sarira muna
mu sannan akwai zamani da lokaci
to imana zamani da lokaci
to zamani da lokaci hip hop ce
sarira muna
zamani da lokaci karkaiwa sada shi don wani losing it zamani da lokaci karkaiwa sada shi don harkatar rayuwa lalle sai da duba don harkatar rayuwa lalle sai da
ita wannan wakar wani sako take kunshe da ita
wannan waka tana isar da sakon cewar kayi amfani da lokacinka kada ka yadda kai losing din lokacinka kai amfani da shi wajen in ka san an yi alkawari an yi appointment kai ka cika kar ka yaudari mutum sannan kuma kar ka tsaya ka bata lokacinka ka je kai mazauninka na saurayi ka je wajen budurwa ka yaudare ta kar ke ma ki yadda ki bata lokacinki mazauninki na budurwa ki je ki tsaya kina wasting time da saurayin da ba naki ba wanda kusan shine yanzu yake faruwa so duba da wannan nayi na fitar da wannan waka sannan kuma akwai waka ta ƴan mata a dangare
ya take ita kuma
ƴan mata a dangare zo ta fo a bar sahib ba masoyiya I'm always to God but always to me dan harkatar rayuwa lalle ina son ki dan harkatar rayuwa ya kamata
ita kuma wannan akan me kai ta
wannan nayi ta akan harkan masoyiya ta da na ganta lokaci guda na ganta kawai na fitan mata da wannan waka
labarin kuma daga wannan labarin da gaskiya ne kenan
ba wannan reliali wannan da gaskiya
kai mata wakan ya ne tace
wannan wakan da ne mata ta ji wakan so gaskiya ta shiga cikin farin ciki sosai wanda na san dama tun da na hadu da ita dai nayi kokari isar da kaina so amma sai nayi duba naga ta ina ya kamata in isar da kaina sai na dauki abun hawa na fen sai na je na dauke su da na dauke su muna tafiya muna raha muna tafiya muna raha sai na fitar da wannan wakar ta masoyiya a dangare dan a wakan ma akwai inda nake ce mata ƴan mata a dangare ki shigo gari ki cinye gari ƴan mata a dangare duk inda kika ina magana a wakan duk inda ta ji kin gane to ba a maganan kowa maganar ta kawai ake yi so gaskiya a wakan dai I'm so happy gaskiya saboda ta yi matukar farin ciki da wannan wakar ta yi matukar murna da wannan wakar gaskiya
wani irin alfanu ka samu a harka ta wakar
gaskiya abun alfahari nayi naje gidan Express Radio da ni da wani abokina ana ce masa dan maraya dan maraya yana kofar da wani abokina shine dan maraya muke ce masa
abun alfahari nake nufi wani abun duniya ka samu ta harkan waka
okay ta harkan waka to gaskiya alhamdulillah ina samun rufin asiri sannan nakan je guraren da akan hana wasu su shiga kuma ni ana bari na in shiga wannan guri so wannan shine babban abun alfahari na shine da na samu sannan mutane da dama sukan yi respecting dina wanda a da sakamakon zaki gaba a mun wannan amma yanzu ta sanadiyan haka na kan samu wannan duk da insha Allah lokaci na zuwa ina nan ina sa rai in Allah da ubangiji zai man daga wanda ban taba tunani ba ko wani nawa bai taba tunani ba insha Allah
kalubale fa
kalubale na fuskanci kalubale da dama dan akwai wanda kafin in fara waka na je wajen sa tun a Lagos na rubuta waka a lokacin wasu abokanai na sun yi matukar cewa kai wannan aikin yayi kyau wasu kuma sai suka kushe min akwai ma wanda da na rubuta na canza rubutu da na je na kai masa sai ya ce min kwata kwata ba ma haka ake waka ba kaza kaza wannan shirme ne wai 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 sai naji ba dadi amma sai na kalle shi ne murmushi nace to wannan bai san yanayin rayuwa ba sai ne murmushi a wannan lokacin sai daga baya wakoki na ma bayan na bar wannan gari kuma wakoki na suka je suka same shi har inda yake shi ma mazaunin sa na mawaki sannan yaji cewar wakoki na ma is different da nasa sannan ya tsaya yana cewa kai wane ne yanzu yayi wannan wakokin kaza 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 haka dai da shauran su yayi wannan maganganun so kuma akwai aikin da na je gaskiya na gani wanda na tabbatar da zan iya akwai lokacin da aka yi wani seminar a nan Dabo so na je gurin seminar Allah ya sa na halarta su BLO su aka dai Bello Vocal duk sun zo da waye na fahimci wannan ma it is very simple ma kawai
so yanka din da kaje ne kaje yi a Lagos
na je Lagos na zauna a gege
kai wagan ne a Lagos
ban yi waka ba amma na zauna da abokanai da dama wanda mawaka ne so gaskiya a wannan lokacin dan wizi muke ce masa a wannan lokacin so sai aka canza masa sanadiyan kin san abubuwa akwai mai gidansa wanda ya fi shi dai bazan iya maki jawabi a nan social media ba saboda kin gane akwai abin da aka kira shi aka nuna masa cewa ya bar wannan kara a sake fada masa kaza kaza duk irin wannan kin gane kuma na zauna da mawaka da dama a Lagos
ni
na zauna a
Ajegi wani ne jigon ka a mawaka wani ne kake kallo kaza kana son ka zama kamar
shi gaskiya I'm so happy da wannan tambaya da kika yi mun gaskiya akwai wani lokaci da na zauna a nayi wayo a kwalli cikin kofar da Gondi a nan nayi wayo so kuma akwai wanda na fi so a wannan lokacin saboda in nayi dressing ma sunansa ake fada mun ana tsofan barki sunansa Usha ana ce masa Adam Zango so gaskiya ni duk wani salo na da waye ina gaskiya ni bai sanni ba amma me ina duba da waƙoƙinsa gaskiya ina wannan dinsa saboda kusan ta sanadiyan ma waƙoƙinsa ma ni naji ma ina ra'ayi ma in zama mawaki gaskiya magana ta gaskiya
sai me zaka ce wa masoya a ƙarshe
masoya na gida da na daji duka kowa da kowa ina masa fatan alkhairi na Najeriya na Kamaru Chadi Ingila da na China duk ina da fans kuma ina masu godiya ina masu fatan alkhairi dan nakan yi chatting da wasu so gaskiya
allo a dan kankanin lokaci na kake son ka cikin ka
a dan kankanin lokaci to ina so duk inda kin san shi bawa ba shi ke zaba wa kansa ba Allah ne yake wannan dan mutum so in so samu ne gaskiya a ce in zo in mafi Adam A Zango so da irin kuma akwai abin da yana gudunmuwa na tallafawa da yayi wa wasu daga cikin yan secondary na je wannan kuma nayi farin ciki ba ni aka yi wa ba amma na ji dadi sosai ni ma ina so Allah ya bani dama in yi irin wannan abin da yayi na taimako da kuma fiyar da koma haka insha Allah
to madalla muna godiya
yawa na gode ina muku fata alkhairi
shirye-shirye yau da gobe na wannan sati dan haka anan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Julie Lovers Question da take dita mana sauki kuma ta bada umarni ni ce taku Amina Bahari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a hutun ƙarshen mako lafiya